بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
باب في صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس وخرج الإمام إلى المسجد فافتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة.
باب في صلاة الخسوف. wannan babi yana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallah ta kisfancewar rana. Idan aka ce al-khusuf, wato waɗansu daga cikin malamai suka ce shine zahabu daw'i shamsi aw zahabu daw'i al-qamar ba'dihi, wato shashe daga cikin haske na rana ya tafi, ko sashe daga cikin haske na wata ya tafi. Wannan shine ake ce da shi al-khusuf bil kha'i. Idan aka ce al-khusuf bil kaf, shine zahabu daw'i shamsi bil kulliya wa kadhalika zahabu daw'i al-qamar bil kulliya. Al-khusuf bil kaf, idan aka ce salatul khusuf, to ana nufin hasken na rana kacokan ɗin shi ya tafi, da kuma hasken na wata kacokan ɗin shi shi ma ya tafi. Amma waɗansu daga cikin malamai irin su al-imamu al-jauhari, wato suka ce abin da ake nufi da al-khusuf bil kha'i lil qamar, wato idan wata ya kisfance shi ne za a yi amfani da al-khusuf, amma idan rana ta kisfance za a ce al-khusuf ne. An gane ko bilka'i ya bilkafi. Ita rana, wato kabulasar ake zauwa da shi, ita kuma shi kuma wata ana zauwa da hasaɓe mai ruwa al-khusuf, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin al-Qur'ani wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. An gane ko? To wannan babe zai tattauna akan abin da ya shafi sallah ta kisfancewar rana. Malam yace wa salatul khusufi sunnatun wajibatun, wato sallah ta kisfancewar rana wanda muke cewa an yi ba duhu, ko a ce rana ta kama wata, to sallah ta kisfancewar rana sunna ce wanda take mai ƙarfi, wato Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ta akan dukkan musulmi mai hankali, mazaunin gari, baligi kamili, to wannan zai yi ta. Wato wannan shine abin da malam ya tabbatar. Idza khasafati shamsu, idan rana ta kisfanci, idan hasken rana ya tafi ga baki ɗayan shi ko kuma wani kaso daga ciki, to a wannan lokaci shine ake yin wannan salatu khusufi shams. Na'am. Kharaja al-imamu ila al-masjid, to da zaran an ce rana ta kisfance, to limami yana fitowa daga cikin gidansa ya tafi zuwa masallaci a tattare da shi, wato yana firkice. Wato saboda zai tafi ne, ita ce ake ce da ita salatul rahab, wato sallah ta firkici. Saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi, kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fito daga cikin gidansa a firkice, ya kha an takuna sa'a, manzon Allah yana jin tsoron a ce alkiyama ce za ta kasance, saboda al'amarin ya gaba irin yadda aka saba ba. A ranar da ɗansa Ibrahimul Mu'azzam, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, wato a ranar da ya rasu. To don haka sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waɗansu daga ciki suke raye cewar lalle yau an yi rasuwa, rana ma kanta ta nuna damuwarta akan rashin nan da aka yi. Waɗansu ce kaza, waɗansu ce kaza. To ma'aiki alaihi salatu wassalam, saboda ya kore wa mutane wannan abin da ya shafi wannan tunani da wannan cece kuce da ake yadawa a cikin jama'a, bayan ya gama sallah sai ya musu wa'azi. ya tunatar da su cewa wannan fa rana ɗaya ce daga cikin alamomi na Ubangiji waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar shi da bauta, waɗanda suke nuni akan ikon shi akan ya damarar da mu idan ya ga dama. Haka nan aya ce wata shi ma ɗaya ne daga cikin ayoyi na Ubangiji wanda ya khawifu Allahu bihi ma ibadahu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tsoratar da bayin shi bihi ma da su. An gane ku? To abin da ya shafi kisfancewar rana ko kisfancewar wata, irin wanda yanzu in za a yi ba duhu nan da kwana uku ko tun nan da sati ɗaya, za ka ji ana ta faɗi a cikin gidajen rediyo, to rana kaza lokaci kaza fa za a yi kaza. An gane ku? Ba duhu wanda aka yi ta can baya shekaru wanda suka huce, ina ga tun kafin a yi ta da ƴan kwanaki ake ta faɗi a gidan rediyo. To wannan abun kamar yadda malaman musulunci suka yi bayani a kan shi, bai cin karo da abin da ya shafi ilimi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bai cin karo da abin da ya shafi sanin gaibu. An gane ku? A wato abin da ya shafi ilimi wanda yake na kimiyya, ilimi na yanayin sama, sararin sama, wato wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa bayinsa da kayayyakin ayyuka na'urori wanda za su iya hangowa wato yanayin sama na tsawon kwana goma sha wani abu, za su iya hangowa yanayin sama na tsawon sati guda, wanda ga abin da zai kasance ga abin da zai kasance. Don haka al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin Miftahu Dar as-Sa'ada wato ya yi bayani mai kyau a nan. Haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafinsa Al-Fatawa wato shi ma ya tattauna akan wannan mas'ala din. To amma kamar yanda malamai suka tafi akai shine bai dace ba, koda an gani an ga cewa za a yi ba duhun nan, bai dace ba a yada ta, bai dace ba a faɗe ta, saboda idan aka gaya wa mutane kafin lokacin yayi, an gane ku? Kafin lokacin yayi zai zamanto wato sun dishe ma da jin abu, ta yanda in za a yi ba duhun yanda za su rikita ba zai kai ba yanda da a ce ba a gaya musu ba. Kawai mutum ya tafi gonar shi kawai a can ya ga al'amarin ya rikice mishi, mutum yana gida a kwance ya shiga ya yi barci na rana, kawai da ya tashi ya fito shi ba dare ba shi ba rana ba, ya leƙa salula ya ga zakat take gano ya ga kuma 11:30 ta sahi, kaga wannan abun zai fi tsorata shi sama da a ce dama ya ji labari. Dama in ya ji labari in ya tashi ba zai firkita ba. To shi kuma Allah ta'ala yana yin haka ne saboda ya tsoratar da bayin shi, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa manursulu bil ayati illa takhwifa, wato ba komai yasa muke turo da ayoyi ba, muke aiko da ayoyi ba face saboda tsoratar da bayin mu, saboda su shiga taitayin su. Na'am. To idan ya tafi masallaci, kafin ya tafi masallaci lada ne sai ya shiga cikin masallaci ya ɗauki microphone, wato ya dinga as-salatu jami'atun, as-salatu jami'atun, ba zai yi kiran sallah ba, as-salatu jami'atun zai, wato akwai sabon wani abu kenan, sallah ta tattara ku. Faftataha as-salata, limami idan ya je shi masallaci kai tsaye zai bude sallaci, bin nasi da mutane, wato zai shiga a fara sallah bi ghairi azanin wala iqamatin, ba tare da an yi kiran sallah ba kafin ita wannan sallah din, wala iqamatin ba tare da an tada iqama ba, kawai shelar da za a yi shine a ce kowa yayi kokari ya zo masallaci, a haɗu a masallaci, shine as-salatu jami'atun, wato mu tattaru a masallaci saboda yin sallah, yanayin nan da aka shiga kenan. To malamai suka ce idan mutum yana da kwaidiya, irin mutum ne wanda yana da kwai fami mai yawa, shi yana da mata hudu, kowace mace ɗaya mai kaɗankin ɗaya ne take da takwas, kuma kowa daga cikin su ya warware ɗaya 12 gare ta, ɗaya tana da 11, ɗaya tana da 10, ita ce mai 8. To kaga shi kadai ma a gidan shi sun kai su 40 da wani abu. An gane kuma? Kawai zai iya warewa wani hili a ce to ana zabi salatu khusufi shams yau. An gane ko? Kamar yadda malamai suka faɗa, ya halitta yin haka nan ɗin ba laifi mutum ya yi da shi da iyalinsa wanda suke daidai gwargwado. Na'am.
ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك.
ثم قرأ قراءة طويلة سننكم سيئي كراتو كراتو وانديكي ميسو بايا واتو ياكرن سورة الفاتحة سيبودي كراتنش دوات السورة وانديكي ميسو sirran amma zai yi karatun a asirce. Wannan ita ma mas'ala ce khilafiyya bainal ulama'i, tun daga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai waɗanda suke ganin cewa bayyana karatu ake a cikin salatu khusufi shams, akwai kuma waɗanda suke ganin asircewa ake. An gane ko? Kuma kowa daga cikinsu daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kafa hujja, daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya rawaito. An gane ku? Nana Aisha radiyallahu ta'ala anaha, ɗaya daga cikin iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda rabin ilimi ga baki ɗaya na mata yana wajenta. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anaha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yayi karatu na salatu khusufi shamsi a bayyane. An gane ko? Kamar yadda yake cikin sahihai, annahu qara'a jahran, ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi karatu a bayyane. Amma hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, da hadithin Samura ibn Jundub, shi kuma ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi karatun salatu khusufi shamsi a asirce, wanda kuma kowanne hadithi ne ingantacce. To shi ne malamai suka shiga suka huta li aljam'i baina hadainil hadithain, saboda hada kan tsakankanin waɗannan hadithan guda biyu, hadithin Abdullahi dan Abbas da na Samura ibn Jundub. Za mu ga cewa shi wannan i'malul lil asli ne. Abin da yake sananne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a sallar rana idan zai yi ta, yana yin karatun shi ne a asirce. Salatun nahar ana asircewa karatu a ciki. To su wannan sun rawaito hadithin wato ba tare da ya saba wa abin da ya gudana ba a sananne a shari'a ta musulunci. Ita kuma nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ita kuma hadithinta wato ziyaratu ilmin ne akan me? Akan abin da aka sani. Wato ta karo mana wani ilimi, wato za ta ce yana daga cikin sallolin da ake bayyana karatu a cikin su a cikin salatul layl, salatul nahar, ita ce salatu khusufi shams, kamar yadda salatul idaini ake bayyana karatun su ko? To ita ma salatu khusufi shams ana bayyana karatun ta. To idan muka yi lissafi ta bangarori guda biyu, al-Imam Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti yace idan muka diba ta inganci ta bangaren abin da ya shafi hadisi, hadisin nana Aisha ya fi inganci saboda shi yana cikin sahihaini. Sannan kuma idan muka diba bangaren abin da ya shafi malaman usul, an gane ku? Sun fi tabbatar da hadisin nana Aisha akan hadisin Abdullahi dan Abbas. An gane ku? Ka'ida ce wanda suke kafawa ce al-muthbit muqaddamun 'alan nafi, wanda ya tabbatar da wani hukumci da wanda ya kore wannan hukumcin, to wanda ya tabbatar da shi za a gabatar da shi akan wanda ya kore shi. لأن مع المثبت زيادة علم الخفة على الناجي.
نعم.
أنغاني هو؟
نعم.
Shine yace wajen bangaren abin da ya shafi inganci da bangaren abin da ya shafi mas'ala wanda take ta at-tarjih za a gabatar da hadisin na Aisha ne wajen abin da ya shafi al-i'malu bil asl za a gabatar da hadisin Abdullahi dan Abbas ne da hadisin Samura ibn Jundub Allah ta'ala ya kare yadda da su gabaki ɗayan su an gane ku to wannan shine abin da ya fada to amma waɗansu daga cikin malamai salaku maslakan akhar wajen hada tsakankanin waɗannan hadisan wanda sun ce hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha wato ta hakaito ne gwargwadon yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance a cikin al'adar shi fi ba'd al-ahayin koda a salatu zuhri yana bayyana waɗansu ayoyin kamar yadda hadisin Abu Qatada al-Ansari ya tabbatar wa yusmi'una al-ayata ahyanan a waɗansu lokutan yana jiyar da mu aya ɗaya ko aya biyu to kaga ita na Aisha dake a kusa da gidanta take a kusa da gidanta ma'aiki alayhi salatu wassalamu yake sallar a lokacin zai iya yiwa ta ji wata aya ce yana karantawa a cikin salatu kusufi shamsu sai ta ce to ya bayyana a ciki su kuma su Abdullahi dan Abbas dake su kuma a cikin masallacin suke kaco kam din sallar in aka kasa sallar karatun sallar gida goma kashi ɗaya ma ba a yi a bayyana ba kaga ba za su ce ba an bayyana karatu a ciki an yi shi a sirce kenan amma waɗansu daga cikin malamai suka ce zai iya yiwuwa a bayyana aka yi karatun Abdullahi dan Abbas yana can sahu na baya baya jin muryar ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi yasa ya faɗa haka ala kulli halin dai fil mas'alati khilafun kuma malamai suka ce tana ɗaya daga cikin mas'aloli masu riktasuwa a wajen malamai mas'alar da aka kai ruwa rana a kanta aka rasa bakin zara ina ne inda za a kama saboda ya tabbata a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu rana ta kisfanci kuma so ɗaya ne amma gashi sahabbai kuma sahabbai na annabi sun yi saɓani a kai to shine mas'alar tana riktasuwa saboda ɓangaren abin ya afku ne so ɗaya sannan kuma na biyu wani ya tabbatar da bayyana wani ya tabbatar da asircewa sannan na uku abin da zamu gani karatun ba wai karatu bane na 'yan mintuna kadai dogon karatu ne akai wanda almuhimmu dai a ce dai ala kulli halin a ce an tabbatar da yanayi daya karatun da ba na minti uku ba minti hudu minti biyar barantana a ce manta ce mutum yi karatu na kusan suratul baqara to kaga lallai akwai rikitarsa a ciki an gane ko mas'ala ce wanda take mai fadin gaske wanda malamai sun tattauna akan yadda za a hada tsakankanin su amma tana daga cikin dai masail wato wanda take masu rikitarsa su wahala kenan ko na'am yana yin karatu mai tsawo zai yi shi ne a asirce bi nahawi suratul baqara wato kwatamkacin suratul baqara zai karanta kwatamkacin suratul baqara aya 256 ko aya 285 kamar yadda sabanin ruwayoyi ya tabbatar ruwayan warshu da qalun 285 285 aya amma ruwayan Hafs da Shu'uba kiran Asim 286 aya 286 an gane ko to wannan kwatamkacin wannan zai karanta to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan din shi ma yanzu al'amuru ila al-imami falyanzur kayfa yara yaji ba ga zai ga cewa abin ya tafi daidai waɗansu suka ce limami zai leƙa ya ga 'yan unguwar shi yanayinsu in aka ce a karanta suratul baqara a tsaye ko da jigajigan wato masu kokarin nan unguwar tashi to a wannan lokacin za su jigata wanda su ne number 1 an gane ko a unguwar wanda sun fi kowa kokari sun fi kowa dadewa a tsaye to ko su aka ce a karanta suratul baqara suna tsaye yaga za su jigata ba wai irin gamjigari ba kaga a wannan lokacin sai ya takaita sai ya diba ya gani sai ya doki irin ko suratul a'raf ko ya diba ya doki irin ko suratul safat sura dai wanda dai ba tsawo sosai cikin ta kaman baqara inda yana ga baqara ba surar da take da tsawon ta qur'ani ko awwara sai ya diba wata madaidaiciya ya karanta kuma ya zamanto hikimar da ta sa malamai suka ce ake yin karatu mai tsawo a cikin sallar saboda kafin a gama sallah din rana ta bayyana ta yayi wannan shine hikimar da ta sa na'am thumma yarka'u ruku'an tawilan nahwa dhalik sannan kuma yana yin ruku'u mai tsawo kwata mukacin dadewar da yayi wato a tsaye kwata mukacin dadewar da yayi a tsaye to haka zai yi ruku'u shi ma shine nahwa dhalika wato kwata mukacin tsayewar shi kenan wato zai yi ruku'u yana ta'addu'a a ciki subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh idan ya gaji da wannan ya shiga wannan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واتو يتغاوى الله سبحانه وتعالى يتصركيو اوبنجي تعالى يتصركيو اوبنجي daga dukkan abin da bai dace da shi ba daga dukkan tawaya na'am
thumma yarfa'u ra'sahu yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu
thumma yarfa'u ra'sahu sannan kuma sai ya dago kanshi idan ya dago kanshi ya qulu sami'a Allahu liman hamida yana cewa sami'a Allahu liman hamida an gane ko na'am
thumma yaqra'u duna qira'atihi al-ula
thumma yaqra'u duna qira'atihi al-ula thumma yaqra'u sannan kuma yana yin karatu na Fatiha bayan ya gama Fatiha yana karanta sura wanda take mai tsawo amma duna qira'atihi al-ula kuma baya da karatun da yayi a tsayuwa ta farko a raka'a ta farko an gane ku to anan malamai sun tattauna kadan akai abin da ya shafi bangaren idan ya dago daga ruku'u to idan zai koma karatu zai sake yin isti'aza ya ce a'udhu billahi al-azim min sha'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min nafkhi wa nafsi wa hamzi bismillahir rahmanir rahim sannan kuma shi karatun Fatiha ko kuma yana dagowa kawa Fatiha zai fara karantawa na'am na'am نعم نعم تو مالامي سن يي ساباني اكن مالامي na farko suka ce saboda duka yana cikin ibadar ne duka ibadar sallah ce yake ba sawun ba al-faslu na abin da ya shafi hira ko wani abu makamancin haka to ba sai ya sake isti'aza ba da Allah ya ce fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga shedan wanda yake abin jihewa daga rahamul ubangiji to wannan idza qara'atal qur'ana kenan ko a duk lokacin da zaka karanta alqur'ani an gane isti'aza ana zawwa da ita ne fi awwal qira'a hakanan kuma ana zawwa da ita bayan an yanke karatun irin wani yazo kun dan hira da shi zaka koma ka ci gaba da karatu
gaban za ka sake isti'aza. Amma irin al-faslu bainal qira'ati wal wasl, ka dan tsaye da ka rabe tsakankanin karatunka da sadar da shi, irin ka zo sura yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim, ka dan tsaya ka sha ruwa, ka dan ji muryarka ta dawo daidai, to ba sai ka sake isti'aza ba. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ذاك تفاعكنا فأمار انصرك تكيم معلومة سكتي سبو در ركوع دا أكي أندلي أتك أندلي أتك يا فتدك سهو إرن ركوع نسلولي نلوك تيبير فإذا أكي داو أكي بكاتر أساكي استعادة سننكم أتك بدكراتو aka waɗansu daga cikin malamai suka fada ala kulli halin mas'ala ce khilafiyya, waɗanda suka ga cewa rabewa tsakankanin karatun alqur'ani da waɗansu azkar baya wato baya hana lissafa mutun daga cikin waɗanda suke ambaton Allah, to busu ga ba sakewa isti'azar shi. Waɗanda suke ganin cewa rabewa idan ta yi tsawo koda ambaton Allah ne ba alqur'ani bane ake karantawa, to akwai buƙatar idan za a sake koma karatun alqur'ani a karanta ta, to suka ce sai ya karanta ta. An gane ko? Wannan sabani ne na malamai. Thumma yarka'u nahwa qira'atihi thaniya, to shi kuma wannan a karatun shi na tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko zai karanta sura ce gwalgwadan suratu Ali Imran, suratu Ali Imran yanda take da tsawo. Thumma yarka'u nahwa qira'atihi thaniya, sannan kuma yana yin karatu kwatamkacin karatun shi na raka'a ta biyu, kwatamkacin dadewar da yayi a tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko, to haka zai dade a cikin wannan ruku'u din shi ma. Na'am.
Thumma yarfa'u ra'sahu yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu.
Thumma yarfa'u ra'sahu, sannan kuma yana dagowa kanshi daga ruku'u na tsayuwa ta biyu kenan da yi. Yana dagowa kanshi daga ruku'u na tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko. Halin kasancewar shi yana mai cewa sami'a Allahu liman hamida. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji dukkan waɗanda suka yabe shi, dukkan wanda ya yabi Ubangiji, to Allah ta'ala ya ji yabansa. Na'am. Thumma yasjudu sajdataini tammataini, sannan kuma yana yin sujadu guda biyu tammataini, sujadu waɗanda suke cikakku zai yi su, wato shi ma yuqilu sujuda kenan, zai tsawaita sujadar. Idan ya tafi ya fadi ya yi sujada, to zai yi ta mai tsawo. Wannan shi ne ra'ayi na jumhur, zai dade a cikin sujada, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu afu'alu salatihi wato sun kasance duk kusa suke da juna, ruku'in shi da dagowa daga ruku'unsa da sujadarsa gariban minas sawayi, kamar yanda hadithin Al-Bara ibn Azim Allah ta'ala ya kare yadda da shi, to ya tabbatar wanda yana cikin sahihain. An gane ko?
Thumma yaqumu fa yaqra'u duna qira'atihi allati tali zalika.
Thumma yaqumu, sannan kuma sai ya meke ya tashi ya tafi zuwa raka'a ta biyu. Fa yaqra'u duna qira'atihi allati tali zalik, to yana yin karatu a cikin wannan raka'a ta biyu a tsayuwa ta farko tata, yana yin karatu koma baya da karatun raka'a ta farko tsayuwa ta biyu a cikin raka'a ta farko, koma baya da karatunta wanda yayi, to haka zai.
Thumma
yarka'u, sannan kuma yana tafiya yayi ruku'u ya jima a wannan ruku'u din, nahwa qira'atihi wato kwatamkacin dadewar da yayi yana tsaye yana karatun alqur'ani a tsayuwar shi ta farko a raka'a ta biyu. Thumma yarfa, sannan kuma yana dagowa kanshi daga ruku'u kama zakarna kaman yanda muka ambata a baya ma'ana hala kaunihi qa'ilan sami Allahu liman hamida. Na'am.
Thumma yaqra'u duna qira'atihi hadhihi.
Thumma yaqra'u sannan kuma yana yin karatu duna qira'atihi hadhihi kuma baya da karatun shi wato na raka'a ta biyu tsayuwa ta farko kenan.
Na'am. Thumma yarka'u nahwa zalika.
Thumma yarka'u sannan kuma yana sulmiyawa ya tafi yayi ruku'u ya jima a wannan ruku'u din nahwa zalika kwata mukacin dadewar da yayi a tsayuwa ta biyu a raka'a ta biyu.
Thumma yarfa'u ra'sahu kama zakarna.
Thumma yarfa'u ra'sahu sannan kuma yana dagowa kanshi daga ruku'u kama zakarna kaman yanda muka ambata.
Thumma yasjudu kama zakarna.
Thumma yasjudu sannan kuma yana zuwa ya sulmiya ya tafi yayi sujudu guda biyu sujudu cikakku kama zakarna kaman yanda muka ambata a baya.
Thumma yatashahadu wa yusallim.
Thumma yatashahadu wa yusallim sannan kuma sai yayi tahiyya ya sallami. A wannan duka ala kulli halin kaman yanda malam ya kawo ta a hakan din nan to wannan ita ce salatu khusufi shams. To kamar yadda malamai suka rubuta a littattafan su bangaren abin da ya shafi salatu khusuf za mu ga cewa yawanci malamai suna kawa babu salatu khusuf a ƙarshe ƙarshen abwabu salati. An gane ko bayan an yi bayani akan salloli na farillai ga baki daya an yi bayani akan salloli na nafilfili a shigo irin abin da ya shafi sujudul qur'an azo salatul jumu'a azo salatul khawf azo salatul idain sannan kuma azo salatu al khusuf hikimar da ta sa saboda abin da ya shafi salatul khusuf nadir ne afkuwata baya da yawa afkuwata sannan kuma al'amari na biyu za mu ga cewa akwai hada tsakankanin salatul raghba da salatu ar-rahba. An gane ku wato idan ya zamanto mutum yana cikin yanayi na jin dadi na morewa yaga an ce mishi wane ya fadi ya rasu wanda abin zai tayar mai da hankali. An gane ku zai tayar mai da hankali to yana cikin jin dadi da hali na morewa yaga gabaki daya duniya ta yi kufir ko ina yayi kira yaga lambar salula ma baya iya fuddowa kaga zai rikice sosai zai tsorata. To dan haka sai ya zamanto yayi munasaba da a kawo shi bayan an gama farin ciki na Idi. An gane ku saboda salatul Idi ne je maka tattauna akan ta. To bayan an gama farin ciki na Idi to sai aka zo da kuma tashin hankali na abin da ya shafi khusufi shams sai kuma abin da zai biyo baya ita ce salatul istisqa'i saboda ita kuma salatul istisqa'i abin da ya sa malam ya jinkirta ta saboda ita ko salatul raghba ce wato saboda a shigar da salatul rahba tsakankanin wato yanayi guda biyu ar-raghba shine kwadayin samun rahama daga wajen Ubangiji saboda bayi na Allah za su fita daga cikin gidajen su saboda ana fari su je su gaya wa Allah bukatun su akwai ihtimalin cikin daren yau ko marecen yau a ce an yi ruwa suna kwadayin haka ne kaga wannan shine ragaba ne. An gane ko ga na farin ciki a baya ga na ragaba a gaba sai kuma a sanya na rahaba a tsakiya. An gane ku? To wajen yin ta malamai suka ce kowa daga cikin wanda zai tafi sallar nan akwai buƙatar ya fito a nitsi ba walwala a huskar shi. An gane ku? Saboda yanayi ne na kowa tashi ta hushe shi gwalgwadon yanda mutum yake da kwai karfin imani gwalgwadon yanda zai fito a cikin yanayi wanda yake wato na alhini kuma idan aka zo masallaci a masallaci ita ake ta ba filin idi ba idan aka zo masallaci limami ya farkon abin da zai fara yi shine zai yi takbiratul ihram wannan shine farkon aikin shi idan aka zo bayan ayi takbiratul ihram to tsayuwa biyu ce ake yi a kowace raka'a daya wannan shine abin da yake sananne a wajen mu to amma an rawaito tsayuwa uku a kowace raka'a daya an rawaito tsayuwa hudu a kowace raka'a daya wannan kowanne kuma musamman mai tsayuwa uku ya tabbata an gane ko a tsayuwa ta farko a raka'a ta farko ana karanta suratul baqara ne ko kuma mutun ya karanta ila ma sha Allahu min suratul baqara wadansu daga cikin malamai suka ce aya 100 idan ya tafi yayin ruku'u zai dade a cikin wannan ruku'i din yana tsarkakewa ubangiji tabaraka wa ta'ala daga dukkan tawaya ya dauki lokaci mai tsawo yana tai idan ya dago yace sami Allahu liman hamida kamar yanda dazu muka fada al ikhtilafin bainal ulama'i fi i'adati al-isti'aza wa adami i'adatiha sai ya karanta fatiha kuma ya karanta sura mai tsawo misali kamar suratu al-imran idan yayi ruku'u zai dade a cikin wannan ruku'un nashi kwata mukacin dadewar da yayi a tsayuwar shi ta raka'a ta farko tsayuwar shi ta biyu kenan to kuma idan ya dago kanshi ace sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd sai ce rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'dait wa la mudiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal-jadd minkal jadd zai fada haka kuma sai ya tafi ya sujada wadansu daga cikin malamai suka ce ko yi intisari akan hamdan ka tsira tayyiban mubarakan fi an gane ku to idan ya tafi ya sujada a cikin sujada dadewa zai yi a cikin ta yana tarzinawa ubangiji yana ta nunawa ubangiji ta'ala cewa shine mai yi shine mai yayewa shine mai fitar da bayinsa daga cikin damuwa shine mai amsa roƙon kurma shine mai jin kiran wato wanda baya magana shine wato shine wanda yake sanin buƙatar yaro wanda yake buƙatar mama a wajen mamar shi an gane ko yafi kowa sanin komai da komai wato ya ga wa Allah subhanahu wataala irin waɗannan kalimatu din kuma yace Allah yayi mana wannan yanayin da muke ciki yayi ta maimaita haka a ciki su mama mu kowa a cikin sujada shi yayi ta wato gawa ubangiji ta'ala wannan matsala da ake ciki Allah yayi ta to idan aka dago to al zaman da za a yi aljulusu baina sajdataini zama tsakankanin sujadu guda biyu za a tsawe ta shi ko ba za a tsawe ta shi ba wannan mahallu nazarin ne an gane ku sai kuma ya koma sujada ta biyu to idan ya dago daga sujada ta biyu bayan ya karanta fatiha sai ya karanta sura mai aya kwatamkacin ayoyin suratul nisa'i suratul nisa'i aya 175 ko ya tunwa 75 aya ina ga haka ne ko 175 to sai ya karance ta gabaki da sai ya ruku'u a cikin ruku'u ya jima yana tasbihi ko ta mukacin jimawar da yayi yana karanta suratul nisa'i idan ya dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida sai ya karanta fatiha da sura a sura da ya karanta kamar suratul ma'ida sai ya tafi kuma ya yi sujada guda biyu ya zauna ya sallame to bayan ya zauna ya sallame idan har akwai wani yanayi wanda aka shiga kafin wannan wanda yana tunanin in aka kyale gama gari za su je su canfa wannan abu akwai wanda za a ga cewa shi duk wani abun da za a yana iya yin canfi a cikinsa a ce ai kaza din nan da ya faru dalilin kaza ne dalilin kaza ai da ma tunda na ga wa'innan hulanan sun biyo ta bayan nan to dole dama ayi wannan abu halalaka dole kamar shine ubangiji to sai shi malamin ya tashi ya kore wa mutane wannan tunani wanda yake mummuna a tattare da su yace to jama'a hucewar hulani daga gaban garinku ko ta bayan garinku ko ta tsakiyar garinku la yadurrukum shay'an ba zai cutar da ku komai ba yadda mutane su gudurce cewa saboda kaza din nan ya faru ne aka yi wannan badu ko kuma irin musamman wani babba in ya mutu san irin wannan duka tana faruwa idan an ce ko dan babba ya mutu an yi ruwa a cikin daren an yi kaza an yi kaza wannan duka wato suna daga cikin ayoyi na Ubangiji baya daga cikin ba sa faruwa saboda rayuwar wani ko mutuwar shi an gane ko to yace musu ba wai dan ko saboda liman wani bane ya rasu kar ku yi tunanin cewa jiya da dare ya rasu wannan da aka yi ta jiya ce ta girgiza sama hale zaman tun yanzu rana ma ta ki baiwa rana dama ta hutu ba ita bace mai ba da rana dama ta hutu ranar ta hutu ba ita bace mai baiwa rana dama ta hutu Ubangiji subhanahu wataala shine mai baiwa rana dama ta hutu an gane ku ya musu bayani idan akwai wani yanayi kuma wanda ake ciki ba mai kyau ba kuma sai ya dan tsananta bayani akan shi yace to muddin ana irin waɗannan abubuwan da Allah baya so to muddin mu kuma ba za mu dinga ganin daidai ba a kullum abubuwan da muke yi na asha yafi abubuwan da muke yi na kirki kadan ne zaka ga mutun ana aiki na kirki wato ya bada goyen baya akan shi an gane ko malamai suka ce idan har kai idza la tastati wa an taqula alhaqa fala tusaffiq lilbatil idan har ba za ka iya fadar gaskiya ba to in aka yi ƙarya kalkai ta bi an gane ko in dai har ba za ka goye baya ba wajen fadar gaskiya to kai kuma in dai aka yi ƙarya ko aka yi barna kada ka yi tabi ka taba ka ji dadi an gane ko kawai kai shiru an gane ko in ba awo ba taba zaka in baka bayo musulunci gudunmuwa ba to kai kuma kal ka rage shi da wani abu an gane ku to wannan shine abin da ya kamata a ce an kula da shi wajen kenan abin da ya shafi al-khutba bayan ta wannan laysa laziman ba dole bane yumkin an ya kuma al-imamu bil khutba li annahu yara maslahatan fiha saboda yana gana akwai maslaha a cikin yin khutba din kuma idan ya zamanto ba wani bayani wanda yake dauke da shi shikenan yana iya takaita akan wannan sallah din shine abin da yake sananne kamar yanda malamai suka faɗa na'am
waliman sha'a an yusalli fi baitihi mithla zalika an yaf'ala
waliman sha'a an yusalli fi baitihi mithla zalik an yaf'ala wato ga wanda ya so daga cikin bayin Allah ya sallaci sallah ta kisfancewar rana a cikin gidansa wanda yaga zai iya sallatar ta a cikin gidansa kuma zai yi kwatamkacin wannan abun nan da aka ambata wannan siffar da aka ambata anan to yana da damar ya aikata din yana da damar ya sallace ta na'am
walaysa fi salati khusufi al-qamari jama'atun
walaysa jama'atun Malam yace babu wata jama'a wanda ake nema fi salati khusufil qamar a cikin sallah ta kisfancewar wata idan aka samu kisfancewar wata kamar yadda shi za ka ga cewa ya tsuru sama da abin da ya shafi kisfancewar rana nan da shekara 5 ko 6 ko 7 za ka ga cewa shi da ma an yi shi amma ina ga ba duhu ta kai shekara 11 ko 12 da dan jimawa dai kadan na lissafin ya tafi mini an gane ko to salatu khusufil qamar ita ba a haduwa a masallaci idan aka ce rana ta kama wata kar ka dinga mishi wada ba laihin shi bane shi wata kuma ita ma ranar kalka mata wada ba laihin ta bane kowa daga cikin su tabi'ul lil amr an gane ko me bin umarni ne na sama da shi me bin umarni ne daga wanda wato ya halatta shi me bin umarnin Ubangiji ta'ala ne an gane ko saboda da ranar da wata suna daga cikin ayoyi na Ubangiji an gane ko to dan haka ba laihinta bane ita ranar da an ce rana ta kama wata tare da cewa kuma ita bace take kama shi ba za a ce ba dan me ba hanyar ta ko a ce a kyale shi in ta ga dama a kyale ta in ta ga dama ta saka shi ba danta bane a rana rana saki wata dan ci na fari ne miji ko ko a ce danta ne na fari yo ni nawa ne gare ta ana rika dan ci na fari to wannan to ita a cikin sallah ta kisban cewar wata to ba a alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba a yin jami'i an gane ko kowa a gidan shi kowa zai yi sha da kankaci masu kiyamul laili rannan kasuwa ta budu an gane ko kawai sai su yi ta bugawa a cikin dare an gane ko da dare kaji makwabcinka wanda baya kiyamul laili ma yana tsaye na'am
ولصلي الناس عند ذلك أفضالا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل
ما لن يتي ولصلي الناس أفضالا واتو متاني سنا ينسلا داي داي واتو كوواينا ينشاد كنك عند ذلك لوكا تند أهجرانا تاكام وطا كما يند أكفدا واتو لوكا تند أهج وطا ياكس فنجي to a wannan lokacin kowa ba wai buƙatar a tattaru ba a bakin tasha a dinga tattaunawa wallahi yanzu ma na kirayuwa na shi ma a garin su ya ce yanayin nan da muke ciki su ma suna ciki ko a hadu akan fala ko a hadu a wani guri a ana cewa rana ta kama wata to kowa shi gidan shi ba wani ganga da za a fito da shi gigin ana zuwa ana ta rana saki na wata ɗan shi na fari mai biki a Allah subhanahu wa ta'ala za a koma zuwa gare shi rana ko da ita ce ta rike shi ba yanda za a yi ta sake shi matuƙar ba umarni ta samu daga wajen Allah ba an gane ko kuma ba yanda za a yi rana ta rike shi matuƙar ba umarni ta samu daga wajen Allah ba to dan haka wanda ya kamata a lallaba a baiwa hakuri shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine yace wal yusallin nasu inda zalika afzadan wato mutane suna yin sallah daidai kowa yana yi shi kadai inda zalika lokacin da aka ce an samu wannan wato yanayi din wal qira'atu fiha jahran kasa'iri ruku'in nawafil wato yin karatu a cikin salatu khusufil qamar wato limami da shi da irin mutum ya hada iyalinsa a guri daya a cikin gida irin ya san a cikin matan shi akwai wanda basu damu ba da irin waɗannan abubuwa wanda wata ita ana rana ta kama wata da kuma ta makunna tele tana kallon arewa kaga sai ya ce kai a kalkashe tele gabaki daya gane ko yace mu hadu a falo na kawai libi ta ce malam ya nake ganin ka da gumama yace eh yaukin gumama ce ya kamata a sa shikenan sai ya bude musalla ce sallah zabi to yin karatu a cikin salatu khusufil qamar jahar zai yi karatun a bayyana ne a bayyana zai musu karatu kasa'iri ruku'in nawafili kamar sauran sallolin nafilfili na dare ma'ana kasa'iri salatin nawafil al-layliya kamar sauran salloli na nafilfili na dare kamar yanda salatul layl yustahabbu fiha al-ijhar ana son bayyana karatu a cikin salatul layl ko to ita ma salatu khusufil qamar saboda tana daga cikin salatul layl to ita ma ana so a bayyana karatu a cikinta kuma dadewar da mutum zai yi karatu a cikinta dadewar da mutum zai yi yana karanta alqur'ani a cikinta irin yanda yake karatu ne da na sauran dalali inda yana qiyamul layli da izu uku to yanzu sai yayi da izu uku din da niyyar Allah ta'ala yayi wannan yanayin da aka shiga an gane ko ba laifi na'am
walaysa fi ithri salati khusufi shamsi khutubatun murattabatun wala ba'sa an ya'idha an-nasa wa yudhakkirahum
walaysa khutubatun murattabatun malan yace babu wata khutuba wanda take abin jerantawa wanda take taratiba fi ithri salati khusufi shams a bayan sallar kisfan cewar rana wato ba za a ce ba irin kaman yanda a idi bayan an gama salatul eid a kowane idi daga cikin idina guda biyu na sallah na shekara idi na karamar sallah da idi na babbar sallah ai akwai khutuba ko wanda ba zai yi ba wannan shekara a ki kuma a ce idi yayi to ita salatu khusufi shams ba dole bane yin ta wannan khutuba din ba khutuba bace wanda take ratiba wanda ma yake alaihi salatu wassalam yayi wato khutuba ce wanda ana yin ta saboda akwai bukatar a yi ta irin dai khutubat wanda khutubobi wanda ma yake alaihi salatu wassalam yake tashi yayi a cikin masallacin shi irin bayan sallar azhur bayan wani dan lokaci dai saboda akwai bukatar a tunatar da bayin Allah wadansu abubuwa irin lokaci bayan isha'i da yayi musu wala ba'sa an ya'idha an-nasa to babu laifi ne mami ya tunatar da mutane yayi musu galgadi ya musu wa'azi jama sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min al-ahadith wato yazo shi da 40 nawiyarsa babu la khawfi ya musu galgadi da shi yace qala Allah ta'ala alhaakum at-takasur hatta zurtum al-qabir ya kare musu yace to sani duniya ba gidan zama bace an gane ko wa yuzakkirahum ya tunatar da su haduwar su da ubangiji babu laifi idan limami yayi haka to ya kyauta in yaga akwai bukatar yin hakan din amma in ya zama to babu bukatar yin hakan din kowa daidai gulgudu ya san wato abin da yake din ya san halin da ake ciki na yanzu hali ne na ekonomi ya san komai to fa lillahi alhamdu shikenan sai ya ce to abin da aka saba yi a ci gaba da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am